I would like to be your lover. I will be waiting call back is over. Need a game and saba. Don't you fall in love with someone in Baniba? Badana sababa, bazen doreba. Bansan dadin soba, badan keceba. Wane sukari kauna, zakin harshena. Kowa yayi min zancen na barki ba ma shirya ba. When you tell me say I love you, there is no one else above you. When you tell me say I love you, baby I will never ever leave you. Dole sai na bayyana san ki ya kai koina ba ni fata mu rabu in ma kin manta tuna. Sahiba mai kama da ir sana fuska best friends babu zanzana inda dadi samu zauna in ma bu dadi ma mu zauna kyakkyawa ni da ke so zaki ko rake ko ina sai.